بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيوة الله سبحانه وتعالى قوديا دي قدر تامن حدوى أولنا يمتنا أصبر أيونا أشرين دبير إموت الرجب شكرا تدوبو ديا دري حقود أربعين دشدة wanda ya dace wa 25 din watan 1 miladiya na 2025. Darasi na goma insha Allah ta'ala a cikin littafin Sahihu Siratin Nabawiyya na Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya rahama gare shi. Malam yana mana bayani akan abin da ya shahi cewa lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kafin bayyana shi wani abu ne wanda dama duniya tana zaman jira, saboda ya tabbata a cikin littattafai na ahlul kitabi al-yahud wa nasara cewa lalle an bada al-bushirin cewa yana zauwa. Sannan suma aljannu waɗanda suke ɗauko magana daga sama kafin fara yin wahayi na al-qur'ani, yani boka yake nan. Wannan aljannu in suka yi sama ɗaya hau ɗaya ɗaya hau ɗaya sai sun kai can su jiyo abin da za a yi, sai su ba da labari ga boka a dalilin wannan kalma guda ɗaya manzon kita sai ƙare da ke da yawa a kanta. Kenan su ma daga cikin irin labarin da suke cirowa na sama sun ciro irin wannan labari kafin a sanya shamaki tsakaninsu da sama. To shi ne malam yake mana bayanin فطر الله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وتتوقع كما إنما كانت حديث أو أنت ساتي دي قباتا وتتوقع تأل جنو سكجي سما دنس سورار ونأبو نبايا نيد أكي أسما da suka tahi sai suka samu cewa an sha makance su game da samun labarin sama. A lokacin ɗaya daga cikin su yake cewa haka in bai faru ba sai dai tabbas akwai wani abin da yake faruwa a ban ƙasa. Me abin da yake faruwa nan shine aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To shine ana Allah yake bamu labarin kul ka faɗa musu uhiya ilayya, an yi wahayi zuwa gare ni cewa annahu istama'a nafarun min aljinn, lalle wani kaso daga cikin aljannu sun yi sauraro zuwa ga alqur'ani. Sai suke cewa inna sami'na, lalle mu mun ji qur'anan, wani abin karantawa ajaba wanda yake cike da mamaki. Wannan qur'anin da muka ji saboda sun samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallar asubahi tare da sahabbai, suka ce qur'anin nan yahdi ila rushdi, yana shirye su zuwa ga abin da yake shirya ne. Fa amanna bihi, mu kai tsaye da ma muka ji sai muka yi imani da shi. Kuma daga yau walan nushrika bi rabbina ahada, magana ta shirka da bokanci da wane ne daga yau mun hudda hannunmu daga ciki. Malai ce wa qad zakarna tafsira zalika kullihi fi kitabina at-tafsir. To wannan magana kuma ta Al-Hafiz Ibn Kathir ne, yace haƙiƙa mun ambaci tafsirin haka gaba ɗayan shi a cikin littafin mu na tafsiri. Kake ne yanzu meke so, yana maka ishara zuwa ga in kana buƙatar tafsirin wannan ayar ka koma can cikin tafsirul Qur'anil Azim na Shi Al-Hafiz Ibn Kathir, Allah ya rahama a gare shi. Yace wa kadhalika, haka kuma abin yake, yace fi qawlihi ta'ala, game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, kenan labarin duka iri ɗaya ne da qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn, da kuma wannan ayoyin da suke cikin suratul Ahqaf. Allah yake cewa wa id tina musu yayin da sarafna ilaika, muka karkato zuwa gare ka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafaran min aljin, wani kaso ko ta tawaga daga cikin aljannu. Yastami'una alquran, suka zauna suka saurari wannan karatu na qur'ani. Falamma hadaruhu qalu ansitu, ana cikin hayaniya ana cikin maganganu suna zauwa inda manzon Allah yake karatu, sai suka ce wa junansu ansitu, ai shuru ai shuru ai shuru. Wanda wannan kuma shi ya ɗabi'ar Qur'ani, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, idan ana karanta Qur'ani ku zamanto mutane masu saurara da yin shiru la'allakum turhamuna tabbas in aka samu wannan nutsuwar to za samu za ku samu rahmar Allah subhanahu wataala suka ce an situ kowa ya shiru suka saurari Qur'ani tsaf shine Allah ya ce falamma udhiya lokacin da aka kammala sauraron wannan abin da suka saurara tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aljannun kai tsaye wallau ila qaumihim munzirin sai suka juya zuwa mutanen su suna masu gargadi tun sun zama masu wa'azi daga sauraron alqur'ani mai girma abinda suka sauraron nan suka je suke hodiwa al'umman su me suka ce musu qalu ya qaumana inna sami'na kitaban ya ku mutanen mu su aljannu suke hodiwa junan su ya ku mutanen mu inna sami'na kitaban suka ce wallahi mun ji wani abin karantawa wani littafi unzila min ba'di musa wannan littafin an sabko shi bayan annabi musa alaihi salatu wassalam sannan kuma wannan littafin na qur'anin musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskanta abin da ya gabace shi na at-taura da injila da zabura duka yana gaskanta su shi alqur'ani mai girma musaddiqan lima bayna yadayhi suke yake cewa yahdi ila al-haqqi wannan qur'ani yana shirye suwa zuwa ga abin da yake gaskiya ne duk abin da ke cikin shi babu wani abin yaddawa daya duka abubuwan da suke gaskiya ne sannan wa ila tariqin mustaqim qur'anin nan yana shiryarwa zuwa ga tafarki wanda yake daidaitacce to kaji aljannu kai tsaye daga sauraron wani kaso na wahayin alqur'ani mai girma sai suka zama to masu gargadi masu wa'azi ga al'umma su bayan su koma zuwa gare su wanda wannan kuma shine abin da yake wajibi akan dukkan wani mutum musulmi duk a lokacin da ka zo ka saurari wani karatu ne wata aya kaji wani hadisi kaji wani hukunci kaji to karka takaita wannan abin a karan kanka kai kadai a kai kokarin yada shi zuwa ga sauran al'umma su amfana da wannan abin da ka amfana da shi la'alla wannan abin ya zamanto maka sila da sababi na dacewa da rahmar Allah subhanahu wataala wanda kuma da yawa ya faru haka to kaga waɗannan su suna saurara kai tsaye suka koma zuwa ga mutanen su suka ce inna sami'na qur'anan ajaba suka ce sun ji wani abin da aka safkar bayan annabi Musa alaihi salatu wasalam al-hafiz ibnu kasir yake cewa zakarna tafsira zalika kullihi hunak yace tafsirin ita ul-uhiyan da wa israfna ilayka yace duka mun ambace su a can tafsirin da muka yi karkashin waɗannan ayoyi kenan wanda yake son ƙarin bayani mallan ya maida shi cikin littafi na tafsiri mallan yace faslun yanzu mun gama bujin bayani akan abin da ya shahi labarin al-yahudu wan-nasara sannan kuma da kuhanul arabi akan cewa lalle dama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana zaman jiran zawan shi ne mallan yace fasali qala ibn ishaqa wa haddathani asim ibn umara min qatada an rijalin min qaumihi qalu ibn ishaq yake cewa cikin littafin shi asiratun nabawiyya yace haddathani asim asim ya bani labari asim dan umar umar dan qatada yace an rijalin daga wasu mazaje min qaumihi a cikin mutanen shi kenan shi wannan asim ibn umar ibn qatada da wasu mutane daga cikin al'umman shi suke cewa inna mimma da'ana ila al-islam abinda ya ja hankalin mu ya kira mu zuwa ga musulunci yace ma'a rahmatillahi wa hudahu lana tare da rahama ta Allah subhanahu wataala sannan kuma wahudahu da shiriyar Allah lana akan mu kira abinda ya sa muka fahimci musulunci yace lamma kunna nasma'u min rijali yahud yace a can kahin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace mun kasance muna ji daga mazaje daga cikin yahudawa suna fada su kuma anan yake cewa shikenan waɗannan rijali in mutanen Asim ibn Umar ibn Qatada yace mu kuma kunna ahla shirkin ashabu awsanin yace mu kuma a lokacin ma'abuta shirka ne banda shirka ba abinda muka iya ashabu awsanin ma'abuta bautan gunki ne sannan wa kanu ahla kitabin amma su wannan rijali in na yahudawa su kuma sun kasance ma'abuta littafi ne saboda akwai littafin annabi Musa a hannunsu wa kanu ahla kitabin indahum ilmun suna da ilimi laysa lana wanda bamu da wannan ilimin kenan mun muna zaman haka kawo banda shirka da abin da shafi bautan kuma ka ba abin da muke amma su kuma waɗancan yahuda a lokacin suna da littafi wanda yake musu bayani yake cewa a lokacin wa kanu ahla kitabin indahum ilmun laysa indana وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور yace kuma ba a gushe ba tsakanin mu da su akwai sharruka da yake faruwa tsakanin mu me haka nan yani akwai rishin fahimtar juna muna fama mu musguna musu suna fama su musguna mana fa iza nilna minhum ba'd ma yakrahun idan muka yi kokari ko kuma Allah ya taimake mu muka dace ko muka samu wani bangaren abin da suke kiyama kenan in muka musguna musu muka musu wani abin da basu ji dadin shi ba su waɗannan ahlul kitab qalu lana sai su ce mana innahu qad taqaraba zamanu nabiyyin yub'ath haqiqa ya kusa zamanin wani annabi wanda za a aiko shi al'ana yanzu kenan wanda shine annabin ƙarshen zamani su suke faɗi wannan yahudawa wanda kahin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yahuda suke faɗa wa laraba haka sai yahuda suke cewa naqtulukum in wannan manzon yazo naqtulukum za mu kashe ku ma'ahu za mu haɗu tare da shi sai mu kashe ku qatla adin wa iram irin kisa wanda aka yi wa adawa waɗanda suka huto daga cikin iram su iram sunan al'umma ce wanda kuma adawa kabila ce daga cikin su to irin wannan kisan da aka musu irin shi za mu zo muku tare da wannan annabin sai shi anan asim yake cewa fa kunna kaseeran ma nasma'u zalika minhum yace mu so da yawa muna jin wannan maganar a wajen ahlul kitab suna fadin haka yace falamma ba'athallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi asim yake cewa ahbabnahu afwan ajabnahu sai muka amsa mushi hina da'ana ila Allah lokacin da ya kira mu zuwa ga Allah wa arafna muka gane kuma lalle ma kanu yatawa'aduna nabihi abinda yahuda suke mana alƙawalin cewa ai manzon yana zawwa da ya kira mu kuma sai muka amsa mushi yace fa badarnahum ilaihi asim yake cewa da mu da mutanen mu sai muka rigai rigai muka je zuwa ga wannan manzon muka yi imani da shi fa amanna bihi muka yi imani da shi to amma ina labarin yahuda da kuma suke baiwa laraba labarin annabin da zai zo sai ce wa kafaru bihi su kuma suka kafirce su suke bada labarin annabi zai zo kaza zai zo kuma da sifofin shi tak a cikin littafansu amma annabin da ya zo laraba da suka imani su kuma suka kafirce sai yake cewa asim yake cewa fa fina wa fihim akan mu larabawa wa fihim da su yahuda wannan nazalat hadhihi alaya Allah sabkar da wannan ayar walamma ja'ahum kitabun min indillahi lokacin da yazo musu littahi daga wajen ubangijinsu wanda wannan littahi shine qur'ani sannan kuma musaddiqul lima ma'ahum yana gaskanta abin da yake hannunsu saboda qur'ani yana gaskanta at-taura da injila da zabura wa kanu min qablu su waɗannan ahlul kitabi sun kasance kahin sabkar da qur'anin yastaftihuna ala alladhina kafaru suna kokarin bada hukunci ga waɗanda suke kafurai cewa idan wannan manzon yazo za mu haɗu da shi mu yaƙe ku shine ma'anar yastaftihuna ala alladhina kafaru amma ina Allah ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin da yazo musu abinda sun sani cewa shine annabin Allah ce suka kafirce mushi dan haka Allah ce fal'anatullahi alal kafirina sinuwar Allah ta tabbata akan waɗanda suka kasance kafurai ne wanda wannan yake nuna maka cewa shari'a ta wace ce ta Allah ce duk wanda ya ganshi a shirye wallahi ba wani azancin ka bane ba ko wani wannan inka rahama ce ta ubangiji akan ka malai ce wa rawabun ishaqa an salma ibn salama ibn waqsh ibn ishaqa yake cewa daga salma ibn salama ibn waqsh yace wa kana min ahli badr shi wannan salma ibn salama ya kasance daga cikin mutanen da suka yi yakin badar yake cewa kana lana jarun min yahuda ya kasance muna da wani makwabci ba yahudi fi bani abdul ashhal a cikin banu abdul ashhal a cikin mu akwai wani mutum ba yahudi muna zama tare da shi قال فخرج علينا يوما من بيته حتى وقف على بني عبد الاشهل wannan ba yahudan sai ya huto wata rana daga gidan shi yana tahiya yana tattaki har sai da yazo daidai inda su wannan farfajiya ta banu عبد الاشهل suke sai ya tsaya daidai nan قال سلمى shi سلمى ابن سلامه sai yake cewa yace wa ana yawma idhin ahdathu man fihi sinnan, yace ni kuma a wannan ranan ni ne mafi karancin shekaru a cikin mutanen da suke wannan farfaje gaba daya. Yace alayya farwatun, a tare da ni akwai wata riga malum-malum, wata katuwar riga, yake cewa madja'un fiha muttaji'un fiha bi fina'i ahli, muttaji'un fiha, ina kwance a saman wannan babbar rigar nan tawa a farfajiyar gidanmu. Sai ga wannan bai hudun ya zo, sai da ya zo kanmu ya tsaya, da ya zo me yake cewa? Fa dhakara alqiyamata wal ba'tha wal hisaba wal mizana wal jannata wan nar, ya ambata musu waɗannan abubuwan gaba daya, ya ambata musu cewa ku sani akwai kiyama, ku sani akwai tayar da mutane daga cikin kaburrukansu, sannan ku sani akwai hisabi da Allah zai yi, sannan ku sani akwai ma'aunin aiki da za auna ayyukan bayi a gobe kiyama, sannan kuma ƙarshe imma wuta imma aljanna, akwai waɗannan abubuwan duka za su zo. Wannan bai hude shi yake faɗa wa su Salma ibn Salama ibn Waqash. Qala fa qala dhalika liqaumin, ya faɗi wannan maganar ga wasu mutane kenan, mutanen Banu Abdul Ashhal inna, su kuma ahla shirkin ashabu awsanin, mutane ne mushrikai masu bautan gumaka. La yarawna anna ba'than ka'in ba'da al-maut, su suna ga cewa babu zancen tayar da mutane, wani tayar da mutane da zai kasantu bayan an mutu, duk an mutu kawai an mutu ne, wannan shine tunaninsu. Sai zo ambata musu tayar da mutane, hisabi, auna ayyuka, aljanna, wuta, ya ambata musu wannan. Fa qalu lahu, suka ce mushi wai haka ya fulan, suka ce kai tun kawani, kai ina hankalinka yayi, a watara hadha ka'inan, yanzu kana ga wannan abin da ka hadi wani abu ne wanda zai abku zai faru. Annan nasa yub'asuna ba'da mautihim, cewa za a tayar da mutane bayan sun mutu, ila darin fiha jannatun wa nar, a kai su wani farfajiya ko wani wuri wanda akwai aljanna akwai wuta, kana ga haka zai faru. Yujzauna fiha bi a'malihim, a musu sakamakon ayyukan da suka gabatar a nan gidan duniya. Qala na'am, wannan bai hude sai yake cewa eh kware da gaske, wannan tabbas wani abu ne wanda zai faru. Na'am, sai ce wallazi yuhlafu bihi, ina muku rantsuwa da Allah, me ma'ana haka, ina muku rantsuwa da wanda ake rantsewa da shi, saboda yare da Allah kenan, yana musu rantsuwa da Allah. Sannan shi wannan bai hude yake ce musu niwa wa yawaddu anna lahu bihazzihi min tilkan nar, yana guratan cewa yawaddu, yana kaunar anna lahu, cewa da shi bihazzihi minan nari, game da wani kaso nashi na wuta a cikin duniya, ya zamanto a'zam, ya zama wani kaso mai girma, yake cewa a'zama tannurin fiddar, a samu wani mafi girman murhu, daga ce tannur shine murhu, a samu wani murhun da yake kowane murhu girma a duniya ko kuma a cikin gida. Yuhammunahu, a haƙa mushi wuta, a sa shi ya ɗauki gumi sosai, yace summa yudkhilunahu iyyahu, sannan a ɗauke shi a sa cikin wannan murhun ko cikin wannan furqin, iyyahu fayudinunahu alaihi, bayan an sa shi kuma a ɗauki laka a rihe wannan ƙofar da aka sa shi daga ciki, yace wallahi nahi gwammacewa da wannan wutar, tahiye mini sassabci, yace wa an anjuwa min tilkan naru ghadan, akan in samu dacewa in samu tsira daga wutar jahannama a gobe kiyama. Kiran duk gwagwarmayar da za a yi da gumurzun da za a duniya a yi, ko da za ta kai matakin da za a hura wuta a cikin fur, a ɗauke ni a nasa ni a ciki, a kwaɓa laka, fayuɗinuna ni, a rihe wannan ƙofar wannan furkin gabaki ɗaya, in zamanto babu, ya ce wannan ya hiye mini sauƙi sama da in je gobe kiyama ya shiga matsala. Kenan in samu tsira daga azabar Allah, ko da irin wannan bala'in za a mu a duniya gwanda a mu shi. Wannan shine abin da bayahudin ya haɗi musu, saboda katkin da yake da akan mi, akan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma tsaya ka ji abin da ya faru, da yake shari'a ta Ubangiji ce. Qalu lahu, he suka ce mushi wai haka ya fulan, suka ƙara ce mushi kai tonka, fama ayatu zalika, miye alaman haka wannan bayan da kake na annabi wannan. Qala, yake cewa magana akan wuta, aljanna, tarshin kiyama, auna ayyuka, yace bayanin da zai tabbatar da shi nabiyyun mab'ud, wani annabi ne wanda za a aiko, min nahwi hadhihi albilad, daga daidai wannan garin, wa ashara bi yadihi nahwa makka sai ya nuna daidai makka sannan kuma da kasar yaman yace tsakanin wannan wuraren za a aiko da wani manzo wanda wannan manzon shi zai tabbatar muku da wannan bayanin da nake yi qalu sai anan su salama ibnu salama suke cewa wa mata turahu yaushe kake ga wannan manzon zai bayyana qala fa nazara ilayya sai wannan bayahudan sai ya kalli salama ibnu salam yace wa ana min ahdathihim sinnan dama yahudi a baya ko yace kuma ni ne mutumin da yahi kowa karancin shekaru a cikin mu fa qala sai yake cewa in yastanfid hadha alghulam umrahu yudrikuhu wannan yaron kahin ya kammala shekarun da zai yi sai ya riski wannan annabi kenan dan lokaci kadan ne da izinin Allah wannan yaron ma sai ya riske shi qala salama shi salama shi aka nuna dama sai yake cewa fa wallahi ina muku rantsuwa da Allah ma zahaba al-laylu wan nahar dare da wuni bus tahi ba kenan dare da wuni suna tahiya suna dawowa ana cikin haka kawai kwatsam hatta ba'atha Allah Muhammadan sai gashi Allah ya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasuluhu sallallahu alaihi wasallam manzon shi kenan manzon Allah kuma wa huwa hayyun bayna azhurina shi wannan bayahudin da yake mana wannan bayanin yana rayi a tsakanin mu sai salama yake salama yake cewa fa amanna bihi mu sai muka yi imani mu da yake mana bayanin wa amma wa kafara bihi shi kuma bayahudin ya kafirce me yasa yace baghyan wa hasadan saboda baghyan saboda ta'addanci da kin gaskiya sannan wa hasadan kuma saboda hasada kawai shine Allah ya ce hasadan min indi anfusihim ba ha bu san ba manzon ne sun san shi ne tar kawai abu tihara su imani me yasa bai hutu a cikin su ba saboda yahudawa suna da jijji da kan da suke ga cewa duk wani mutumin da ba yahude ba to Allah ya halicce shi ne dan ya khidimta wa su yahudawa daga suke cewa kansu sha'abullahil mukhtar su ne mutanen Allah tsaftatattu tsarkakakku Allah ba mu labarin su suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu suka ce kai subhanallahi suka ce su ɗiyan Allah ne su ne Allah ya yi so sai Allah ya ce ba su amsa falima yu'adhibukum bi dhunubikum me yasa Allah zai azabtar da ku da zunubinku kuma in da gaske kuke fatamannawul mauta in kuntum sadiqina Allah ya ce wallan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim har abada saboda su ne mutanen da yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin amma Allah ce wa ma huwa bi muzahzihi min al'azab Allah kiyaye to wannan mutumin kaga shi ho yazo ya bada labarin amma kuma abin ya zo ya faru amma shi kuma ya bijirewa abin da yake na gaskiya saboda hasada me yasa wani ba ni ba wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim allati tambayasu ahum yaqsimuna rahmat rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmat rabbika khayrun mimma yajma'un suka ce me yasa ba a gari kaza ba me yasa ba a gari kaza ba za a zo wani daji na makka a zabo wani a matsayin cewa shine annabi dami za a yi haka Allah yake cewa mu ne muka yi kuma rayuwar ma ba ma ta annabtar ba ta yau da gobe ma Allah ce mu ne muka kakkasa rayuwarku da ka kalli wani ka san ka hi shi in ka kalli wani kuma ka san ya hi ka haka ne tsarin rayuwa Allah ce mu muka daddatsa rayuwar haka bainahum ba'ishatan fil hayati ad-dunya sai ce wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat me yasa liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wani zama ma'aikacin wani wani zama ma'aikacin wani wani hidima kaza saboda ya samu kaza wannan shine hukuncin Allah to hatta annabta kuma Allah yana zabanta ne akan mafi tsarkakuwan zuciya a cikin bayin shi sai kyautar mishi da wannan annabtar to shine anan su kuma sun ki saboda suna so abun ya fito daga ina daga cikin su shi yasa yahudawa hatta da da'awa da ake baka zaka taba gani ana da'awa cewa ku zama yahudawa da'awa ba addini ku bane ba kuma ana gama in baka shiga katsalanda ce ba da kai ake ba addini su ne suna su aiwa na 'yan gida ne wani daga waje ba zai iya shigowa ciki ba kamar yadda kusan nasarancin ma an rubuta haka nan akan shi kristanci malik ya ce wa qala fa qulna lahu shi salama yake cewa sai muka cewa shi wannan mutumin bai yahudan nan wai haka ya fulan kai cewa ya kai wani alasta billazi qulta lana fihi ma qulta wai ba kai bane ka fadi mana kaza da kaza abinda ka fada akan shi wannan manzon qala bala yace ni na ba ku labari shi amma walakin laysa bihi amma mu ba shi muke so ba kenan an ki ba ayi ne sai a sauka lahiya malik rawahu ahmad عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق ورواه البيهقي عن الحاكم بإسناده من طريق يونس ابن بكير وروى أبو نعيم في الدلائل عن محمد ابن سلمة قال شري محمد ابن سلمة ابن سلمة ابن وقشيك تشوى لم يكن في بني عبد الأشهل إلا يهودي واحد يتي أتكم بنو عبد الأشهل باب ونمتم بيهود سيمتم بداتي تك يقال له يوشع أنا كيرش لسونا إشاو كوكا يوشع yace fa sami'tuhu yaqul sai naji shi wata rana yana fada wa inni la gulamun fi izari yace ni kuma yaro ne ina cikin izari na ina cikin gabto na kenan can da yake cewa iya cikin mi farwa iya cikin wani tsumma yana lillibe sai ji wannan mutumin yana fadan cewa kad azallakum haqiqa aqbala alaykum wa dana minkum ya kusanto muku shine ma'ana azallakum ya kusanto a gare ku khuruj nabiyyin hutowar wani annabi yub'asu wanda za a aiko shi sai ce min nahwi hadhihi hadhal bayt yace a daidai wannan dakin thumma ashara bi yadihi ila baitillahi sai nuni zuwa ga dakin ka'aba sai ce faman adrakahu falyusaddiquhu shi hobe yahuda yake cewa duk mutumin da ya riski wannan annabin a cikin ku ya gaskanta shi saboda annabin Allah ne amma sai ga annabin ya zo ya bayyana shi da yake bayani ma kuma ya gagarabi فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأك أيكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأسلمنا سلم يكي تسيمك مسلمتا وهو بين أظهرنا لم يسلم حسدا وبغيا شكما ينا تكانم يكي مسلمتا سبودا حسدا دكيتا دكما أبن دي شاهد تأدن تغمي دوكو كن الله وكما دي يردان حكم كن الله بغيا كنا قال ابن إسحاق وحدثني عاصم عن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال لي وني دتيجو daga cikin dattijawan banu qurayza yake cewa Asim ibn Umar ibn Qatada yace mushi hal tadari amma kana islamu Sa'labata ibn Suayya wa Usayd ibn Sa'id wa Asad ibn Ubayd yace ka san yanda akai Sa'laba ibn Suayya da Usayd ibn Sa'id da Sa'ad da Asad ibn Ubayd ka san yanda akai waɗannan mutanen suka musulunta wanda waɗannan mutanen min bani hudal ikhwata bani qurayza sa daga cikin banu hudal ɗan uwa ne na banu qurayza yace kanu ma'ahum fi jahiliyatihim sun kasance suna tare a cikin jahiliya kenan suna tare da banu qurayza a cikin jahiliya summa kanu sadatin fil islam sannan su wannan banu hudal ɗin suka zamanto shugabanni ne na su banu qurayza a cikin musulunci saboda musuluntan da suka yi ka sanya akai wani musulunta shine Sa'laba ibn Suayya Usayd ibn Sa'id sannan kuma da Asad ibn Ubayd ya akai suka musulunta qultu la wallahi yace a wallahi ba sai da akai suka musulunta ba qala sai yace fa inna rijalan min al-yahudi ai wasu mutane daga cikin su banu qurayza su yahudawa saboda iya daga cikin waɗanda manzalla ya iske a cikin garin Madina banu Qurayza da banu Nadir da banu Qaynuqa wanda duka manzalla iske su a garin Madina kuma tarihi yana nuna cewa sun yi taso daga inda suka zo wannan farfajiya ta Madina suka zauna suna jiran manzon ya zo kuma suna jira ne hutu daga cikin su da ya huto sai suka ga an sa a musulunba su suna so ya huto a cikin su sai huto a cikin Larabawa to wannan abu shine ajje su ma a cikin garin Madina saboda sun karanta a cikin littafin su cewa ga inda har garin da zai huto gashi nan yace fa inna rijalan min al-yahudi min ardi shami da kasar sham yuqalu lahu ana kira shi da suna wasu mazaji ana kira su da suna ibnul hayyiban yace qadima alaina yazo wajen mu qabla al-islam bisnin kahin musulunci yazo da shekaru sai ce fa halla baina azhurina sai ya zauna a tsakaninmu sai ce la wallahi yace ina muku rantsuwa da Allah ma ra'ayna rajulan qattu bamu taba ga wani mutum ba ko so daya la yusalli al khams afdal minhu a ce ga wani mutum baya salla amma iya da dabi'u da halaye da kaza da kaza masu kyau wanda kuma baya sallah afdal minhu sama da wannan mutumin ibnul hayyiban suka ce musu taba gani ba kenan labari yake badawa bayan musulunci yazo to shi kuma wannan mutumin yana aiki da abin da yake ta'alimi na addinin yahudanci in ko zai yi aiki da su to dole zai zama tomi mutumin kirki a wancan lokacin kenan suka ce busu ga wani mutum wanda baya sallah biyar ba mafi halaye masu kyau sama da wannan mutumin suka ce fa aqama indana sai zo ya zauna a cikin mu fa kunna idha qahada anna al-matara sai zaman to idan muka samu fari na ruwa qulna lahu sai mu ce mushi ukhruj yabna al-hayyiban ya ka ibnul hayyiban huto fastasqi lana ka roka mana ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana ruwa me yasa suke haka saboda suna ga mutum ne wanda yake nagarcacce fa yaqulu shi kuma sai ya ce musu la wallahi yace he ce musu a ina muku rantsuwa da Allah bazan huto ba hatta tuqaddimu bayna yaday makhrajikum sadaqa har sai kun gabatar da wata sadaka gabanin hutowan ku wannan roƙon ruwan fa naqulu kam sai tambaye shi nawa ya kamata mu hudda me ya kamata mu bada fa yaqulu sai ya ce musu sa'an min tamrin aw muddain min sha'ir ko ku bada sa'i guda biyu kenan tiya biyu na dabino saboda sa'i guda daya yana dokan zakka hudu ko shine tiya guda kenan ko ku bada dabino tiya biyu ku gabatar da shi saboda ƙara samun kusanci zuwa ga Allah aw muddain min sha'ir ko kuma ku bada sha'ir mudi guda biyu qala fa nukhrijuha sai mu fitar da wannan abin summa yakhruju bina sai shi wannan ibnul hayyiban sai ya fito tare da mu ila zahiri harratina fayastasqi lana mu huta zuwa ga wajen garin mu kenan shi kuma sai ya roka mana ubangiji a mana ruwa wannan mutumin ibnul hayyiban shi a yake cewa fa wallahi yace ina muku rantsuwa da Allah kenan mai bada labarin ina muku rantsuwa da Allah ma yabrahu majlisahu a inda yake tsayen nan yake addu'a ko yake zaune yake addu'a baya barin wannan majlisin nashi hatta ya murra sihab har sai an ga girgije yana giggitawa sannan kuma karshe suna zaune a wannan wurin wajen roƙon ruwan wa yasqi shi wannan girgijin ya shayar da su wannan ruwa kenan addu'a ce wanda in yayi da izinin Allah tana samun karbuwa kai sai ubangiji sai musu ruwa yace qad fa'ala zalika ghayra marratin wala marratayn wala thalas yace an yi haka ba su ɗaya ba ba su biyu ba su uku ba kenan an shayi kenan mutum ne wanda yake nutsatsen mutum ne shi wannan ibnul hayyiban qala summa hadarathu alwafatu indana wanda duka yana maka bayani akan yanda labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadu tinkahin Allah ya aiko shi yace muna cikin haka tare da wannan mutumin ibnul hayyiban sai mutuwar shi Allah ya kawo mutuwar shi lokacin mutuwar shi hadarathu alwafat indana a wajenmu falamma arafa annahu mayyit lokacin da ya tabbatar da cewa da wahala yayi sai yake ce musu ya ma'ashar quraish ya ma'ashar yahud ya ku taren yahudawa yace ma tarawnahu akhrajani min ardil khamri wal khamir wai me kuke tsammahani yahudon daga garin mu garin da akwai abubuwan shaye-shaye kala-kala sannan kuma khamir shi kuma abinci ne wanda kenan abinci wanda kusan kowane rai yana bukatuwa zuwa gare shi kenan wuri wanda yake na ni'ima mi yahudon daga wancan wurin ila ardil buksi wal ju nazo wannan yankin naku wanda yake cike da wahala da yunwa me kuke ga yahudoni ya kani na zamna a cikin ku qala suka ce qulna anta a'lam suka ce mu sani ba kai ka sani me bayanin da ya kaka hidi in kai bayani mushi musamman me kaka qala sai yake ce musu fa inni innama qadimtu hadhihi albalda atawakkafu khuruj nabiyyin qad azalla zamanuhu yace ku sani abin da ya kani ya zamna da ni a cikin ku yace ina zama atawakkafu yani antaziru ina jiran khuruja nabiyyin hutuwa ko bayyana wani annabi qad azalla zamanuhu wanda zamanin hutuwar shi ya kusa yace hadhihi albalda sai yake cewa wannan gari kuma muhajarahu nan ne inda zai yi hijira ya zo kenan garin Madina fa kuntu arju an yub'atha yace ina kaunar a aiko da wannan manzo fa attabi'ahu saboda in bi shi wannan shine abin da ya kani garin ku sai yace wa qad azallakum zamanuhu kuma ku sani lokacin hutuwar shi ya kusa amma shi kuma gashi ya zo dab da mutuwa yake cewa fala tusbaqanna ilayhi ya ma'ashar yahud ya ku taren yahuda kakku yarda wani ya rigaye ku zuwa ga musulunta fala tusbaqanna ilayhi ya ma'ashar yahud yace fa innahu yub'ath wannan manzon daga cikin sifofin da za a aiko shi da shi yace bi safki dima za a aiko shi da jihadi duk wanda ya nuna cewa addinin ba haka nan ba to wannan mutumin baya da wani hukunci in ba abin da ya shahi jihadi ba shine kenan za a zubar da jini shi sannan wasabi zarari sannan kuma da kama fursunan yaki duk wanda yake ya bi shi to wannan mutumin ya tabbatar da cewa karshe sai ya zama bawa kenan da haka ku ba sharri yahud kar da ku yarda wani ya rigaye ku kenan ku je ku zama a gaba gaba ko da ba ku zo ba ku sani takobe shi sai ya iske ku kuma he kun zaman to bayi a cikin yaki kenan yana musu jan hankali ne yake cewa wasabi zarari mimman khalafahu ga dukkan wanda ya saba mushi kenan duk wanda ya saba wannan manzon za a yake shi yace umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah sai yace fala yamna annakum zalika minhu kar da wani abu ya hana ku zuwa ga bin wannan manzon da musulunta tare da shi yace falamma bu'itha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa hasara bani quraiza lokacin da manzon sallallahu alaihi wasallam yazo aka aiko shi sannan kuma aka yi hisar aka yi sanya ganuwa mai gina shi da suna aka sanya ambargo ga banu quraiza a wani dalili daga cikin dalilai qala haula alfitya waɗannan matasan da aka musu wannan bayanin aka ce annabin ne yana zawa ibnul hayyiban ya musu duk bayanin da ya kamata sai waɗannan matasa suka ce wa kanu shababan ahdatha matasa ne masu karancin shekaru suka ce ya bani quraiza ya ku banu quraiza wallahi muna muku rantsuwa da Allah innahu lan nabiyyu alladhi ahida ilaykum fihi ibnul hayyiban wannan wa shine annabin da ibnul hayyiban inna ya muku alƙawalin zawan shi gashi nan yazo shine manzon na Allah qalu sai suka ce a ai laysa bihi ai mu manzanci ba a wajen shi muke neman ta ba ba anan muka sace ta ba kenan suka kiya qalu waɗannan mata suka ce bala wallah a'aha muna muku rantsuwa da Allah wannan shine annabin innahu lahuwa bi sifatihi shine annabin nan kuma da sifofin shi fa nazalu sai wasu daga cikin su suka sabko fa aslamu suka meka wuya suka musulunta fa ahrazu dima'ahum wa amwalahum wa ahlihim suka kare jinin su ba yake su ba suka kare dukiyar su ba su zama ganima ba sannan suka kare iyalin su ba su zama to bayi ba kaga wadannan duka bayanai ne akan mi cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinkahin yazo dama an bada labarin cewa zai zo kuma gashi yazo sannan malai kara cewa summa zakara ibnu ishaq rahimahullah na kuma malai zai bamu wani dogon labari na musulumtar Salman al-Farisi Allah ya kara yarda a gare shi wanda wannan kuma iya daga cikin abinda yake kai mutum zuwa ga samun dacewa da shari'a kokarin neman gaskiya in Allah ya datar da kai sai ka shari'a amma idan zaman to dama a zamanin kake kai mu muna kan kaza ba ruwan mu ko ya za ta kasance to wannan kaga babu wani kokarin da kai wajen kokarin mai yunkuri na fahimtar gaskiya alhali Allah ya ambata cewa wallazina jahadu fina sai ce lanahdiyannahum subulana to kai wani irin gogurmaya kai wani kokari ka bada dan kaga wannan addinin da kake sama ya zamanto shine lahiyayyen addinin kaga yana bukatar kokari mu ji abinda Salman al-Farisi yayi da irin gogurmayar da yayi daga gari zuwa gari wahalhalin da ya shaka hinga kai zuwa ga inda zai musulunta iya da yawa shine malai ce ibnu ishaq ya ambata Allah ya rahama a gare shi musulunta al-Farisi Allah ya kare da a gare shi yake cewa wa ardahu min hadisi Abdullah ibn Abbas daga hadisi Abdullah ibn Abbas qala Abdullah ibn Abbas yake cewa haddathani Salman al-Farisi yace Salman al-Farisi ya labarta mini min fihi daga bakin shi kenan ba sako bane ba ko kuma wani ne hudi a min fihi baki da baki ya bashi labari qala Salman yake cewa kuntu rajulan farisiyan na kasance mutum ne dan katsan yankin Faris min ahal daga cikin mutanen Asbahan mutanen garin Asbahan min ahli qaryatin a wani gari wanda ana kiran shi da suna janna wannan gari ana kiran shi da suna jayyun kenan daga wani gari jayyu yanda ga Asbahan a cikin garin Jayyu, sannan kuma wa kana abi dihqana, sannan babana ya kasance dihqana qaryatihi, shine shugaban ƙauyenmu, kenan baban shi shine mai gari a ƙauyen su, shi Salman. Sai ce wa kuntu ahabba khalqillahi ilayhi, wani iko na Ubangiji kuma sai zamanto mahaifina a cikin duniya gaba daya, babu wani mutum da yake so sama da ni. Kenan baban shi ya nuna mishi so na ƙarshe. Sai ce falam yazal hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi kama tuhbasul jariya, son da mahaifina yake mini bai gushe ba a kaina har sai da ta kai matakin da mahaifina habasani ya iyakance ni, yani ya tsare ni fi baitihi a cikin gida nake kawai, ba a san komi ya taba ni. Yace kama tuhbasul jariya, kamar yanda ake kiyaye iyamace, kenan ba inda nake zuwa, kawai dan gata ne ni a gida nake. Washtahattu, yace ni kuma da na zauna a gida sai nayi kokari fil majusiyati, wajen bautan wuta. Saboda mahaifinsa yana bauta wuta, shi ma sai kama wannan hanyar. Jamuje suka je gaba daya. Yace hatta kuntu, har sai da na kasance qatinan nar, ko qatanan nari, sai na zamanto ni ne mutumin da nake hura wannan wutar da tai shekara kusan 1000 ko da makamancin wanda aka ce bata mutu ba. Kenan wuta ce suke bauta ma. Kowane lokaci mai ake hura ta ake. Allazi yuqiduha, wanda yake hura wannan wutar, yace la yatrukuha takhbu, baya barin wannan wutar ta limsa sa'atan, daidai da dan lokaci kadan. Kenan Salman aikin da yake kenan, dama dan gugurmaya ne. Qala yake cewa wa kanat li abi dai'atun azima, mahaifina ya kasance iya da wata garka ko wani gona mai girma. Fashughila fi bunyanin lahu yawman, wata rana sai wani abu ya shagaltar da shi na gida game da abin da ya shahi tahiya wannan garka ko wannan gona. Faqala li, sai yake ce mini ya bunayya ya dana, inni qad shughiltu fi bunyaya hadha, haƙiƙa na shagaltu game da wannan ayyuka na, imma na ginin ne imma na gidan ne, a wannan ranan, an dai'ati, game da zuwa da kula da wancan gonar tamu. Da ka fadhhab ilaiha fattali'aha, kaje ka wakilce ni, kaje ka duba kaga ya ake ciki. Wa amarani fiha bi ba'di ma yurid, ya umurce ni akan ta, an kaje kai kaza kai kaza kai kaza, kenan wasu abubuwan da baba yake so ya hodi mini. Thumma qala li, sai ce mini wala tahtabis anni, amma kar ka killace kanka game da ni, kenan ma'anan kai gaugawa kaje ka dawo, kenan kaje da wuri kaje ka dawo. Fa innaka, saboda kai ka sani Salman, inihtabasta anni, idan zamanto ka jima baka zo waje na ba, kuntu ahum ahammu ilayya, yake cewa kunta ahamma ilayya min dai'ati, kai ne mafi himmantuwa ko kuma mafi muhimmanci a wajena, sama da ita wannan garkar da na aika ka zuwa gare ta. Kenan ka je a cikin kankanin lokaci ka leka ka dawo, sannan kuma ka in ka jima baka zo ba, ka sani cewa shagaltani an kulli shay'in min amri, zaka shagaltar da ni, ka dauki hankali na, zamanto banda tunaninka babu abun da nake ko lahiya mai ya faru da sauransu. Kenan ka gaggauta ka je ka dawo. Qala Salman, yake cewa fa kharajtu, sai na fito, uridu bai'atahu, zan tayi wancan inda baba ya aike ni, yace allati ba'athani ilaiha, wanda aka aike ni zuwa gare ta. Yace ina cikin tahiya, famarartu bi kanisatin min kana'isil an-nasara, kawai ina tayi a hanya sai nazo gittawa wajen wata kanisa, wata coci daga cikin cocin nasarawa. Sai ce fasami'tu aswatahum, sai naji muryayyukan mutane fiha, a cikin wannan cocin, wa hum yusalluna, suna yin sallah irin tasu. Wa kuntu la adri, sai ke cewa ni ko ban sani ba, ma amrun nasi, ban san abinda ake a cikin gari ba, kenan al'amarin mutane ba abinda na sani, saboda shi mahbusun fil baiti kal jariya, yana na akillace a cikin gida. Yace ban san al'amarin mutane ba, yace li habsi abi iyaya fi baitihi, saboda yanda baba ya tsare ni a gida, kenan a gida nake kullum, ban san abinda ake a cikin gari ba. Kuto wanda yake ran nan sai yaga ga wata coci na mutane suna cikin suna sallah. Falamma sami'tu aswatahum, da naji muryayyukan mutanen nan, dakhaltu alaihim, sai na shiga wajensu. Anzuru ma yasna'un, in ga me suke yi a ciki. Yace falamma ra'aituhum, lokacin da na gansu,
a'jabatni salatuhum sallat da bautan Allah da naga suna yi sai ya burge ni saboda shi bautan wuta yake ko wuta shi yake hurata eh yace wa raghibtu fi amrihim na kwadaitu akan al'amarin sallan da suke yi wa qultu sai nace a raina hadha wallahi khairun min dini khairun min ad-dini alladhi nahnu alayhi yace wallahi wannan yahi alheri sama da addinin da muke eh kuma yaya ne dai wannan da dan dama dama akan wancan sai yace fa wallahi Salman yace ina rantsuwa da Allah ma barahtuhum hatta gharbati shams nan na zauna ne zaman dirshan ban bar su ba har sai da rana ta fada baba kuma yana tun yana jira na yaya wani ya ki zauwa har yanzu yace wa taraktu bai'at abi na bar wancan abinda zan je in duba na mahaifina falam atiha ban tahi zuwa ga wancan wurin ba thumma qultu lahum yace sai na ce waɗannan mutanen da su na iske a cikin wannan coci suna bauta sai ce aina aslu hadha ad-din shi wannan addini naku ina girgam din shi yake daga ina ne tushen shi yake wanda kai da kake musulunci ayo kai ma ya kamata kai wannan miye tushen abin saboda kar ka je ka kama wani reshe ku yi zubar kago gaba daya ashe shi ma ba daidai kama abin ba ku sai gaba kida yace aina aslu hadha ad-din ina girgam din yake qalu bi sham suka ce yana kasar suriya yana sham yace faraja'tu ila abi sai na komo wajen babana wa qad ba'atha fi talabi tuni baba ya aika akan aje a nemo ni wa shaghalahu wa shaghaltuhu an amrihi kullihi sai zamanto wannan rishin dawon nawa ya shagaltar da baba daga duk aikin da yake ma gaba daya yanzu kawai nima na da aiki falamma ji'tu lokacin da nazo qala sai baba na yake cewa ai bunai ya kai dan dana Salman ai la kunta ina ka tayi kaga wanda ina baka nuni akan mi yaro dan shago bare waje baban shi eh inda wa dan shago bare in yazo me ya kamata mi yawa sai a dan ladabtar da shi saboda gobe kare kara alam akun ahittu ilaika ma ahittu yace kai dana ban maka ba alƙawalin abin da maka alƙawali akai na cewa ka tahi da gaugawa kakka shagalta ka je ka dawo qala yace qultu sai nace ya abati ya baba marartu bi unasin yusalluna fi kanisatin lahum matsalar da aka samu naje ina sama hanyar naje wucewa wajen wata kanisa sai na iske wasu mutane suna sallah fa a'jabani ma ra'aytu min dinihim sai ya burge ni abinda na gani na addinin su fa wallahi ma ziltu indahum hatta gharbati shams ina nan a wannan wajen tare da waɗannan mutanen har sai da rana ta fada yanzu an faɗa wa mahaifi cewa ga hu abinda akai qala ay bunayya sai baba yake cewa ya kai dana laysa fi zalika ad-din khair ka sani wannan addini da kaga suna da sallar nan babu wani alheri a ciki dinuka wa dinu abaika khairun minhu addininka da addinin uwayenka yahi alheri akan wannan sallar da kaga suna yi qala qultu kalla wallahi sai ce kai baba anya kwa yace a wallahi baba nasu ya hidamu innahu la khairun min dinina yahi alheri sama da namu dai an killace ni ina ta hura wuta kuma ita ce muke bauta ma amma su kuma ce akwai wanda suke bauta ma sai ce a baba lalle wannan nasu ne hina mu alheri qala fa khafani faja'ala sai mahaifina shiga tsoruna eh kene shiga tsoron al'amarin shi kene yana ga yayi nisa a cikin wannan abin da ya gani mahaifin mi yayi faja'ala fi rijlayya qaidan sai ya sanya mari a kafata kene ya kulle ni thumma habasani fi baiti ya sani cikin wani gida wani daki a cikin gida aka rihe ni kenan banda damar da zan fito qala wa ba'astu ila an-nasara sai Salman ya kira wani sai ya aika shi ce ka je wuri kaza akwai wata coci fa qultu lahum a cikin aikin da nayi zuwa ga su waɗancan da suke bautan Allah a cikin wannan kanisa sai na ce musu idza qadima alaykum rakbun min ash-sham idan wata tawaga ta zo muku daga yankin sham inda kuka ce wannan addini da kuke asalin shi can ne fa akhbiruni bihim ku bani labarin cewa wannan mutanen sun zo kenan an samu tawaga ta zo qala ana cikin haka kawai fa qadima alaihim rakbun min ash-sham tujjarun min an-nasara sai suka zo wajen waɗannan mutanen suke yankin su garin su Salman al-Farisi wasu mutanen suka zo daga sham ƴan kasuwa daga cikin nasarawa fa akhbaruni bihim Salman yace sai aka bani labarin cewa ai ga wata waga ta zo. Fa qultu sai na sake maida musu cewa idza qadaw hawaijahum wa aradu ar-raj'a ila biladihim fa azinuni. In sun kare bukatun su suka tashi komawa garin su kenan Sham, ku hadi mini, ku shelanta mini, ku sanar da ni. Shine yace qala falamma aradu ar-raj'a ila biladihim akhbaruni bihim. Da suka tashi komawa sai suka bani labarin waɗannan mutane sun kare bukatun su na kasuwanci yanzu komawa za su. Yace fa alqaytul hadida min rijli, sai na cire wannan ƙarhin da baba na sa mu a kafata. Summa kharajtu ma'ahum, sai na huta tare da waɗannan mutanen da za su tafi Sham. Hatta qadimtu Shama, har sai aka tafi ƙasar Sham da ni. Falamma qadimtuha, lokacin da na isa, qultu sai na tambaye su man af min, yake cewa man afdal hadha ad-din ilman, a cikin wannan addinin da ake yi na nasaranci waye yahi kowa ilimi a ciki, waye karshe haka wannan mahubun iya da hiba ilahiya hankalin shi a jike kaga yanzu da yazo asalin ma kuma yanzu so yake a gwada mushi waye kowa ilimi a cikin addini. Qalu yanzu ka ce mushi al asqufu fil kanisa, wanda suka yi kowa ilimi sune asquf, sune masu bauta a cikin kanisa, wanda wannan kuma yana daga cikin ɗaya daga cikin sunayen malaman su. Akwai al-asquf, shi asquf shi kuma yana sama da al-qissis, shi kuma qissis yana bai kai ba al-mitran. Akwai mitran, akwai asquf, sannan kuma akwai al-qissis, duka malaman su ne a cikin coci, wanda wannan aikin shi kaza, wannan aikin shi kaza. Kenan dai a takaice aka hada shi da wani babban malamin da shine karshe a cikin addinin nasaranci a wancan lokacin a ƙasar Sham. Nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata. Kenan sauran labarin sai zuwa satin sama insha Allah ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.